بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد حل علينا شهر عظيم القدر عند الله تعالى، المحرم، فهو شهر فضيل، ومن فضائله تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بالتنويه من بين الأشهر بتسميته شهر الله. وكونه شهرا حراما من الأربعة التي أشار الله تبارك وتعالى إليها بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. فالأربعة الحرم فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه بأنها شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا الشهر هو الشهر الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه كليمه ونبيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وملئه. ومن أجل ما يتميز به هذا الشهر من فضائل، شرع الإسلام فيه من فضائل الأعمال ما ينبغي أن يقوم به المسلم، فمنها التطوع بالصيام فيه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. ثانيا، التطوع بصيام اليوم العاشر منه، وهو يوم عاشوراء. فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا حق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وقال ابن عباس، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أسامة بن زيد قال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وكان صحابته رضوان الله عليهم يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر كذلك، كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مضطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، متفق عليه. ثالثا صيام التاسع منه وهو يوم التاسعاء مع العاشر. ففي حديث عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما قال حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. رابعا تحريمه أي تعظيمه بإشاعة السلام والأمن وسائر الطاعات فيه واجتناب الظلم بجميع أنواعه فيه، فقد قال الله تبارك وتعالى عن الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن من مؤشرات السلام في الإسلام أن جعل المسلمون بداية عامهم ونهايته شهرا حراما يسود فيه الأمن ولا يجوز الإعلان فيه أو بدء الإعلان فيه بالحرب. خامسا الاعتبار بدروس الهجرة النبوية التي جعل بمناسبتها هذا الشهر أول الشهر في التقويم الإسلامي من التوكل على الله والتخطيط للوصول إلى المطلوب والعمل الدؤوب على والثبات على المبادئ وغير ذلك من دروس الهجرة. أيها المسلمون هذه وظائف هذا الشهر، فتعاونوا عليها لتنالوا رضوان الله تعالى. وأحذركم فيه من بدع النواصب والروافض المضلة فيه، فالنواصب أحدثوا فيه الفرح والأكل والمرح والأكل حتى التقمة والألعاب النارية، وسرى هذا الجهل إلى عوام المسلمين في هذا الوطن حتى صاروا يسمون شهر المحرم شهر ملء البطن أو وطن تشكتشي. والروابط أحدثوا فيه إقامة المآتم ونعي سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما أن استشهد في يوم عاشوراء، فإن هذا وذاك لم يأمر به الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أئمة المسلمين من أهل البيت وغيرهم. كيف وقد قتل النبيون والصديقون وقتل علي رضي الله عنه، فلم يصح عن أحد ممن يقتدى به في دين الله فعل ذلك لهم، ولا الروافض أنفسهم يفعلون لأكابرهم. فإياكم وإياهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. All you brothers in Islam, I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings, in all our circumstances. For that is the bequest of Allah subhanahu wa ta'ala to all the believers. O you Muslims, we have entered into a noble and blessed month, one of the sacred months in Islam, which begins the Hijri calendar, Al-Muharram. This month is a very vast month for the fact that the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam calls it specifically the month of Allah, for the fact that it is one of the sacred months, to the extent that some scholars even believe that it is the most virtuous of the sacred months. It is also in this month that Allah subhanahu wa ta'ala delivered Prophet Musa alayhi salam from the shackles of the Pharaoh and his entourage. It is for all this virtues that Islam prescribes some acts of virtues Muslims to engage in whenever it is the month of Muharram. Here are some five things. Some are explicitly mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Others are inferred by scholars of Islam. The first is that we should engage in supererogatory acts of fasting in this month. The number that you are convenient to do, in any day that you are convenient to do. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was reported by Abu Huraira in Sahih Muslim to have said that the best fasting after the month of Ramadan is that of the month of Allah al-Muharram. If you want to fast, just an absolute supererogatory fast, choose Muharram to do it there, it is the best than doing it in other months. This is the import and the implication of this hadith. Number two, also engage in fasting of the 10th day of the month, which is the day of Ashura, and that is the very day that Allah subhanahu wa ta'ala delivered Musa alayhi salam from Fir'aun. It is therefore a day that symbolizes victory of truthhood against the falsehood. Therefore, Muslims thank Allah subhanahu wa ta'ala for that day by devoting themselves through fasting to him. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam did it and commanded his companions to do it, and the companions took it very seriously that they even commanded their younger ones to fast the day of Ashura, to the extent that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that he learned from Allah subhanahu wa ta'ala that fasting of Ashura will expiate the sins of the entire year. The minor sins that one will commit in the entire year when you fast the day of Ashura, believing in Allah, longing for his reward, you will get all your small sins expiated. Number three is also fasting of the ninth together with the tenth. The Prophet sallallahu alayhi wasallam at the beginning of his mission loves to imitate the Jews and the Christians in their good acts of religion. Later on he was commanded to differentiate his ways from their ways because of so many distortions they have put into their religion. So he has made this known to the companions. Then they came and asked him, we have been fasting Ashura, and this is also a day that the Jews and Christians hold in esteem. How do we do to have some differences between what we do and what they do? Then he said, when we leave up to the next day, we are going to fast the ninth. As Allah will have it, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not live to witness the next Muharram. So the companions took it upon them to fulfill this wish of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and scholars recorded it as part of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number four is to uphold the sanctity, the sacredness of the month through devoting ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala and avoiding all acts of injustice and spreading of peace and security among man, among all living things, which is a symbol of Islam, the religion of peace and security. And avoid all acts of mischief and wrongdoing against fellow human beings, nay, fellow living things. For Allah subhanahu wa ta'ala says, concerning these sacred months, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Do not treat yourselves wrongly in these sacred months. Number five is to heed to the lessons of the hijrah of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. That was the munasaba for which this month is counted as the first month in the Islamic lunar calendar, which is started with the hijrah. With Muslims, consider it wise to start it with the hijrah of the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So whenever it comes to the beginning, we should call to mind the lessons of hijrah. The lessons of hijrah are those of sincere commitment, truthfulness, planning to achieve our goals and aims and objectives in spreading the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, sacrifice of all that we have in order to uplift the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, work and resourcefulness in order to develop ourselves and our communities, hope from Allah subhanahu wa ta'ala for success in all that we do, and so many other lessons that require lectures upon lectures to explain them. Let us call to mind all this and then put it into practice in our life. Let us plan what to do in this year of good, what to abstain, what to reduce from the bad that I know I have been committing or I have committed in the last year. All these are part of the things Muslims are supposed to engage in the month of Al-Muharram. Again, there are evil things that were introduced in the month of Muharram by some people. This should be avoided to the best of our ability. Number one is when some of us take this month as a month of celebration, as a month of eating and drinking, and concocted so many fabricated ahadith that whoever does this or that in the month of Muharram, whoever feed his family well on the 9th or the 10th of Muharram shall get so of riches. All these are lies and fabrications. The Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't do it, didn't say all this, and he did not take the month as a month of celebration. It is a sacred month, and we have just lived another sacred month, which is Dhul-Hijjah. It has its own specifications and its activities. So there is nothing like excessive eating, like play with fire as an act of worship or a good Islamic culture. There is nothing like that in the month of Muharram. All that we have been doing so far is wrong, and we should try to our utmost to stop it. Then you have another way. The other people who taught it to be the month of mourning, just because our beloved grandson of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Husayn ibn Ali, may Allah be pleased with him and his father, was martyred in that very day, the Ashura. They take the entire month as the month of mourning, month of vilification. They vilify the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, who never approved that wanton killing in which he got his martyrdom. And they wear black all the month. They rally in demonstrations, raising flags, sometimes even collaborating with the Christians, and they move around, and it happened even in Latvia with cross, and then they are on black. How can cross meet with La ilaha illallah? And they go on demonstrating. This is the worst deviation that people do in this month. I therefore warn each and every one of us from associating himself or allowing his family or any member of his kith and kin to participate in these innovative, deviative acts. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us aright. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Muna gode masa, muna yaba masa, muna neman agajinsa, muna neman shiryarsa. Duk wanda Allah madaukakin sarki ya shirye shi, babu wanda ya sai batar da shi. Duk wanda Allah ya batar da shi, babu wanda ya sai shiryar da shi. muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda yake babu wanda ya cancanta abota ta masa da gaskiya fa ce Allah madaukakin sarki shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah cikamakan annabawa shugaban talikai ba irin sa ba ba za a kuma irin sa ba irada amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkin sa zuwa ran tashin alkiyama Allah ya sa mu cikin su jama'ar musulmi mun shiga sabon wata yau muna daya ga watan Muharram shekara na 1442 bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wannan wata mai suna al-Muharram wata ne mai falala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kebance shi cikin sauran watanni da kiran shi watan Allah a wannan wata bayan kasancewar sa wata ne mai alfarma shine watan da Allah madaukakin sarki ya irar da annabi Musa da mutanen sa a ciki daga khairi da sharri na Fir'auna kuma annabi Musa nan shine annaban da aka fi ambatan kissar sa al-Qur'ani mai girma shine annaban da sunansa yafi maimaituwa a cikin al-Qur'ani mai girma da haka tsirar da shi abun farin ciki ne har ma al'umman musulmi saboda wannan falala na wannan wata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta ma musulmi su wasu abubuwa domin neman lada a cikin wannan wata waɗannan ba wasu abubuwa ne ba face azumi wanda yana daga cikin manya-manyan ayyuka na bauta da ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi sai ya shar'anta a yi azumi ka zaɓi duk lokacin da ka ga dama ka yi azumi a wannan wata yana cewa a hadisin Abu Huraira da Muslim ya fito da shi mafi falalan azumi bayan Ramadan wato bayan Ramadan na wajibi ne a dole ko duk abin da ke wajibi ne ya fi wanda ba wajibi falala to a azumi wanda ba na wajibi ba wanda ake yi na wata to babu wani azumi da zaka yi a wani wata da ya kai wannan falala azumi a wata ko za azumi akwai na ranaku akwai na sati akwai na watanni akwai kuma na shekara to a nan watanni akwai na farilla shine na Ramadan to akwai wanda yake mustahabi shine wannan sunna shine na Muharram ba sa maka iyaka ba gurgudan iyawarka gurgudan sanka da yawan lada kai azumi a watan Muharram abu na biyu annabi ya kebe wata rana ta musamman ita ce wannan ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa ranar 10 ga watan Muharram ana kiranta Ashura ranar Ashura annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa azumin wannan ranar yana begen a wajen Allah madaukakin sarki ya zanto zai kankare zunubin shekara guda mun an ce kankare zunubi yana nufin kananan zunubai manya-manyan zunubai sai ka tuba amma kananan zunubai in kai kyakkyawan aiki sai Allah ya yi amfani da shi ya kankare maka waɗannan shine in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum hakanan annabi alaihi salatu wassalam ya dora na uku ai azumin ranan 9 din da na 10 farko al'amari annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana lura da abubuwan ibada na alheri da yahudu da nasara suke shi ma sai saboda yana ganin ai abubuwa ne wanda na addini ne to amma har anan ma suna yin rage su yi kare sai Allah ya hana shi ya ce ya saba musu sai sahabbai ya gaya wa sahabbai kuma wannan kuma duk wani abubuwa ko da ya zo iri daya to sai ai wani abu da za a bambanta irin na musulmi din da wanda ba musulmi ba dan ya zanto identity musulmi ya zanto distinct and clear ya zanto ya kebanta ya bambanta da wani wanda ba musulmi ba sai suka zo suka ce masa ya rasulullah to ai akwai ashura ma muna yi kuma wadancan ma suna girmama sai ce eh haka ne dan suna girmama ba zai hana mu girmama ba ko tunda daidai ne amma mai wani abu da za a bambanta na mu girmama wanda nasu girmama ba ne shine yace in Allah ya kai mu shekara mai zuwa a makon mai 10 kadai za mu yi 9 sai Allah bai sa yayi tsawon rai ya kai wannan
wannan lokacin ba amma tun da ya fadi cewa zai kuma ga dalilin yi din hakan sai zanto sunna ga al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abu na uku dangane da abubuwan da aka shar'anta mai abu na hudu shine girmama wannan wata ta hanyar aiwatar da dukkanin ayyuka na alheri gwargwadon iyawa da nisantar dukkanin ayyuka na asha ayyukan alheri musamman irin waɗannan wanda za su kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala a cikin jama'a irin su sadaka irin su sulhu da sauransu sannan nisantar duk wani abu irin zalunci da angush cikin mu'amala da ƙarya da yaudara da cin amana da saba alƙawari da fajirci wajen husuma a nisanci duka waɗannan a cikin wannan wata da ma sauran watanni amma dai ana bayar da emphasis a wata mai alfarma sai abu na biyar shine yin la'akari da ɗaukan darasi daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da aiki da waɗannan darussa ɗin wannan hijirar da musulmin farko suka ga ya dace su ɗauke hijira ɗin ya zanto shine abin da za a yi kalanda na wato ainihin musulmi to in Muharram ya zo yana tuna mana da wannan abin da sahabbai suka yi kuma yana tuna mana da hijira ɗin don haka sai mu yi la'akari da menene darasi na hijira irin su tawakkali irin su tabbatuwa akan manufa na alheri ko da za ka rasa kowa da komai irin su miƙa wuya ka cokan ma Allah da manzonsa ma musulunci irin su tawakkali tawakkali wayayyen tawakkali ba ɗan ƙauyen tawakkali wanda malamai sai kira tawakkuli ka zauna kai kawai kana jira Allah ya yi maka ba za ka tashi ka yi aiki ba hijira yana nuna mana mu tashi mu yi aiki kuma kafin mu yi aikin mu yi fula haka annabi ya yi fula da dama malamai har littafi suka rubuta ka cokan akan tsarin muhimmancin fula in za ka yi abu lura da wato ainihin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da irin su wato ainihin mun faɗi tabbata akan manufa da abubuwa da yawa da malamai suke faɗa wanda alhamdulillah da wannan munasabar ana samun maluma da dama suka yi lecture akan darussan hijira to ba mu ji kawai ba mu aikata shi mu ma mu yi plan me za ka yi a wannan shekarar me za ka rage na sabo da ka san kana yi ko ka san ka yi a shekarar da ta gabata waɗannan ‘yan uwa musulmi su ne abubuwa da ya dace mu shagaltu da su a wannan wata mai alfarma sannan akwai munanan abubuwa da ya dace mu guje su wanda abin bakin ciki suna faruwa ana wa'azi a kansu an rage amma har yanzu ba a daina ba waɗansu kuma ƙaruwa suke yi abu na farko shine yaɗa hadisan ƙarya dangane da farallan waɗansu ayyuka a wannan wata banda wannan abin da kuka ji babu wani abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa musulmi yayi a watan Muharram ta haka ba wata ne na biki ba wani biki na musamman a cikin sa ba wata ne na cika ciki ba kamar yadda ya riga ya shiga kalcan mu ma har muna kiran watan cika ciki wanda a da lokacin da mutane suna da wato ainihin kirki na suciyar mutum zai sayi abinci da yawa ya kawo ba iyalansa wanda wannan fa wajibi ne a kanka a kowane lokaci sai dai gwargwadon abin da zai wadatar da su to cika ciki in ma ana yi yanzu alhamdulillah na san yanzu wannan kawai ya zama tarihi ne an wani yana sayin abinci ya zo ya yi walima a ranar ashura a cika ciki a gwangwaje a yi murna a yi bishasha a yi biki to haramun ne wannan bid'a ce annabi bai sa a yi ba kuma duk wanda yake da sunar musulunci to yayi kari a musulunci ya ci gyaran Allah da annabi dan haka kun ga wanda ne shi zai ci gyaran Allah da annabi ko kun ga ai yayi mummuna aiki ko dan haka a guji wannan haka wasanni da ake yi su amana ko tawaye alhamdulillah yanzu kusan an daina amana ko tawaye a wurare da dama sannan akwai bidiyoyi da suka fi wannan muni na waɗanda su kuma wai saboda daga baya an zo tarihi ya bayar an kashe سيدنا الحسين أتكلم عن وتعلم الحسين تنع علي ابن أبي طالب أنسى مزنديكي سنكش الشيء وانا وتع سيسك الزو ما نيته مش هذا الشيء درجة شيء أو رمسا سيسك الزو ويسك ما يبدأ وتعلم وتع مكوكي هرما سكنسا بقى جنكايا kalura in kana son ka gane su zaka ga in daga yau idan shi yana bin kalandar Najeriya ne mu kuma yana bin kalandar uwarsa Iran ce to tana iwa tun je ko kafin nan ya fara sa bakin kaya ba zai bar saka bakin kaya ba har sai wannan ya fita wadansu ma har rakiyan wata suke yi wai suna bakin ciki su kuma wata ne na bakin ciki a wurin su wannan shaytanci ne wadanda suka fi sayyidina al-Husayn an kashe su a filin yaki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai ce ku dauki ranan kisan su ranan makoki ba kullum musulmi ana son ya zanto mai tawakkali mai tuna kyakkyawa mai manta mummuna ballantana wannan su wanda suka yi kisan su suka yi muni makansu shi da aka kashe shi an daukaka darajar sa ne zai hadu da kakansa insha Allah kai ka ce ba insha Allah yana tare da kakansa sallallahu alaihi wasallam to shi martaba ce daraja ce a wurin sa kai kuma ka zo yanzu wai kana kuka wai kana tsinuwa kana tsine wanda suka kashe shi ka wuce ma da iyayen su da kakannin su sahabba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadda kama sunan naki ana zage zage kai wauta da jahincin bai tsaya anan ba ya kai ma wai sukan daki jikin su har ma sukan dauki wuka su daba majikin su su daba a jikin su jini yana fita wai su suna ganin sun yi bauta dan Allah akwai wani bauta a addinin musulunci wanda zai saka cutar da kanka musulunci yazo ya kare dan adam ya ciya masa lafiyar sa amma wani yazo yana bauta da yanke jikin sa ko ya sa wani ya yanke jikin sa yo ai ko fulani da suke sharo sun daina saboda sun gane ai ba mun kike bane to haka za a yi sharo da wuka ana wato wannan kuma mutum ya dauka wai lada zai samu ko addini yake wannan da muna jin labarin sa ne abun banki ciki yanzu ya zo mana a Najeriya irin waɗannan mutanen suna wannan dukan kirji kuma waɗansu su ma sun fara amfani da wuka to Allah ya shirye su annabi ya ce duk mutumin da ya kashe kansa ta hanyar daba ma kansa wuka zai tashi rantashi alkiyama a cikin jahannama yana ta daba wa kansa wuka yana ta daba wa kansa wuka kuma zai dade a ciki annabi sai khalidan mukhalladan fiha abadan kin ya san wannan ya shige irin wannan shirme wannan kadai zai sai nuna cewa wannan tabbacin da mutanen nan suke akai shirme ne jahilci ne ba musulunci bane to ina mana gargadi mun nisaci irin waɗannan abubuwa na waɗannan da na waɗancan duka sannan mane ta shi ayyanmu da iyalanmu da zuri'anmu mu koyar da su addini na gaskiya Allah madauke sarki ya bamu iko na yin addini na gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce bamu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce bamu ikon guje mata kada ya samu cikin basu banta muna roƙo Allah ya bamu lafiya da zama lafiya ya inganta mana shugabanninmu ya inganta mana mabiyanmu ya ƙara mana arziki da wadata a ƙasarmu kuma daidaikunmu Allah madauke sarki ya saukar mana da dukkanin alheri ya daga mana kowane irin sharri Allah ya karfafa musulmi da musulunci a ko'ina suke Allah madaukin sarki ya kaskantar da masu adawa da musulmi da musulunci a ko'ina suke aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum qumu ila salatikum wa rahmukumullah